Yerbu duru ata
Nan 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 habibina
kinaraina
Na same ka komai daidai
Jinar ke ki gane ni dai
Daram fara soyayya yayi
Sax speak
Mataya ta bebe na
Na kira ka dango na
Ga zuciya hana ce zauna
Kai karke lin zabi na
Sakira zau kamar zane
Kauna ta sanda yo zaune
Sautu Salar san kina shige zariya
ke kuma ita ba ka yi garwa
kasara sirrin newa
kai ne akan ka nai fama
a cikin san kini nake langaya
ita kauna 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 ce
asalin kauna ta ni ke ce
in ka bar ni tabbas na sauke
barbatin ga tuntuni ya shude
da gaskiya
ba na tafiya
babu tankiya
kine aniya
ke da dabotiya
ba ne makuwa
ka ga san
Karshe barin na tunzura
babu zago ba gara
auren ki nake hara
ido aka san gira
ni share da mayaudara